أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 22 ga watan Safar, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda ya daidai da 10 ga watan 10 shekara ta 2020 miladiya. Kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin unguwar Hausawa Zuro da cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka, littafin Iziya wallafar Abul Hasan Ash-Shadhili, wanda muke bibiyar sharhi da ƙarin bayani na Dr. Muhammad bin Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasin mu na 36 a cikin wannan littafi. Darasin mu na ƙarshe muna cikin mustahabbai na sallah. Mun karanta mustahabbi na 18 at-tawarruk fil julusain, wato zaman tawarruk a zama guda biyun, da zaman farko da zama na biyu, da kuma zaman tawarruk tsakanin sujada guda biyu. Wanda yace mana zaman tawarruk shine zama a gefen mazauninka na hagu akan ƙasa, da kuma fitar da kafafuwanka guda biyun gaba ɗaya ta bangaren dama, da kuma kafe kafar dama din kuma cikin babban dan yatsa na kafar dama din ya zamanto yana ƙasa, da kuma lankwashe kafar hagu, da kuma dora tafukanka akan cinyoyinka. Wannan shine at-tawarruk. Amma mun yi dogon bayani game da zaman akwai at-tawarruk, akwai kuma al-iftirash. Yanayin kamu amalance hadisan za a gane zaman kala biyu ne. Akwai ainihin al-iftirash shine zaman farko, da kuma at-tawarruk zamana biyu, wanda kuma akwai bambanci, wanda duk mun karanta ainihin hadisai da bayanan da malamai suka yi akan wannan. Sannan sai kuma damantawa da yin sallama, wato damantawa shine yin ishara da kanka, wato a gaban fuskarka, sannan kuma kadan kada kan yayi dama kadan. Shi ma dai anan mun karanta ainihin wato hadithan da suka nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallama ne guda biyu, daya a dama daya a hagu, kuma kowace yakan waiwaya har sai an ga ainihin hasken ainihin wato gefen fuskarsa. Sannan malai ya ce amma ita dayar wanda aka ce ayi a gaba, to wannan gaskiya malaman fiqhu ne suka kawo ta, amma babu wani dalili da ainihin wato yake da shi akan wannan na gaban da ake. Akwai a na dama na hagu kamar yadda muka karanta, ko sannan akwai mustahabbi na 20 shine kallon wajen sujada. Lokacin da mutum yake tsaye yana sallah, to ya zama gurin da yake kallo inda zai sa goshinsa ne. Wannan yafi kusanta shi zuwa ga khushu'i a cikin sallah. Shi kuma khushu'i a cikin sallah abun so ne, kamar yadda Allah ta'ala ya ce alladhina hum fi salatihim khashi'un. To shi ma wannan din mun karanta bayanan da ke karkashin wannan. Sannan mun karanta mustahabbi na 20 da daya shine ainihin mubasharatul ard wato mutun ya zamanto ya mubasharanci kasa ko kuma abinda ita kasar take tsirawa da fuskar sa da tafukan sa ma'ana ya zamanto hanna wato tafukan mutun da kuma fuskar sa a kasa ya dora su lokacin da zai tafi sujada maimakon yin sujada akan shimfida wanda shi ma duk mun yi bayanai game da yin sallah akan dadduma ko tabarma ko wani abu mai kama da haka a darasin da ya gabata sannan akwai mustahabbi na 22 shine tafiya zuwa sallah a nitse ba tare da gudu ba ko sauri sannan akwai daidaituwa wato daidaita sahu shine ainihin na 23 na 24 kuma shine barin yin bismillah a cikin karatu a cikin sallar farilla wanda shi ma bala ya kawo hadithin da ya nuna wato ya tabbata yin bismillah din a cikin ainihin wato sallar farilla sannan sai kuma yin zikiri bayan sallama daga sallah akwai azkar da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar karanta ayatul kursi tasbihi tahmidi takbiri 33 da kuma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu har zuwa karshe sau daya wannan dukkanin su mun yi bayanan da ya kamata a ce an yi gurgudu akan su da aka kai sai zamu shiga cikin sabon fasali alal muallif rahimahullah ta'ala yace faslun fi mawadinin yukrahu fiha addu'a fi salat yace fasalin da yake bayani dangane da wuraren da an karhanta yin addu'a a cikin su a sallah wasu wurare ne an hana yin addu'a a wannan wuraren a sallah yukrahu addu'a ba'da takbiratul ihram yace an karhanta yin addu'a bayan kabbarar harama wa fil ruku haka an karhanta yin addu'a a cikin ruku'i wa fit tashahhudil awwal haka ma malam hasan ash-shadili yace an karhanta yin addu'a a tahiyar farko wa ta'awudhu haka yace an karhanta yin ta'awizi a'udhu billahi as-sami'il 'alim ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal basmalatu an karhanta yin bismillah fil faridati a cikin sallar farilla doktor yake cewa sabata du'a ba'da takbiratul ihram fi ghairi ma hadithin doktor yake cewa addu'a bayan kabbarar harama ta tabbata a hadisai da dama ba hadisi daya ba ma cikin hadisai dewa an ruwaito yin addu'a bayan kabbarar harama kafin a fara karatun sallah wahiyal adiyatu allati tusamma listiftah kuma ita ce addu'a dai da aka fi saninta da du'a ulistiftah addu'ar bude sallah da aka kaga kenan za a ajiye maganar malam hasan ash-shadili anan da yace makaruhi ne yin addu'a bayan ainihin wato kabbarar harama kafin karatu domin akwai hadithi da ya tabbata anil aswad qal daga aswad yace sallaitu khalfa umar radiyallahu anhu yace nayi sallah a bayan sayyidina umar fasami'tuhu kabbara sai naji shi yayi kabbara thumma qala sannan yace subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk yace na bi sayyidina umar sallah bayan yayi kabbara harama kafin ya fara karatu sai naji yayi wannan addu'a subhanaka allahumma wa bihamdik ko yayi wannan zikirin subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk kama yanda imam muslim ya kawo hadisi na 399 wannan kaga athar ne da aka samu daga sayyidina umar wa thabata fi'lu dhalika marfu'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma yin du'aul istiftahi ya tabbata a hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama rawahu al-bukhari wa muslim kama yanda imam al-bukhari da muslim suka ruwaito an abi huraira daga abi huraira wa muslim haka imam muslim shi kadai an ali ibn abi talib shi ma ya ruwaito wani hadisin daga ali ibn abi talib wa Abu Dawud wa Tirmidhi. Haka imamu Abu Dawud da imamu Tirmidhi su ma sun ruwaito hadithi an Aisha daga nana Aisha radiyallahu anha. Wa Tirmidhi, imamu Tirmidhi shi kadai ya ruwaito hadithi an Abi Sa'id daga Abi Sa'id al-Khudri. Wa Darimi, imamu Darimi shi ma ya ruwaito hadithi an Ibn Abbas daga Abdullah dan Abbas. Wa qala Tirmidhi ba'da hadithi Abi Sa'id, shi kansa imamu Tirmidhi bayan ya kawo hadithin Abi Sa'id al-Khudri sai yace wal amalu ala hadha, aiki akan yin du'a'ul istiftahi inda aktsari ahli al-ilmi, a wajen mafi yawan malamai, min at-tabi'in daga tabi'ai wa gairihim da wasunsu. Wa fil babi, a cikin wannan babi na maganar du'a'ul istiftah, an Ali, an karbo hadisi daga Ali, wa Abdullah ibn Mas'ud da Abdullah dan Mas'ud, wa Aisha da nana Aisha, wa Jabir da Jabir, wa Jubair bin Mut'im da Jubair dan Mut'im, wa Ibn Umar da Abdullah dan Umar radiyallahu anil jami'. Allah ya yarda da su gaba daya. Da aka du'a wal istiftahi sananniya ce ta shahara cikin sahabbai, wayannan duk sahabban sun ruwaito maganar du'a wal istiftah. In aka tada iqama, aka tada akai kabbara, to zaka dan ji ayi shuru, to wannan shuru din ita ce du'a wal istiftah. Idan aka yi ta sannan sai kuma a fara karatu. Ina fata an gane. Da aka magana cewa makaruhi ne yin addu'a bayan kabbara harama, wannan magana ba haka take ba. Ta fata an gane. Shi yasa shi doktor ya kawo mana wannan maganganun dan kasancewa akwai hadisi sunna ce tabbatacce yayin du'a wal istiftah. Wa amma du'a fi ruku', amma game da yin addu'a a cikin ruku'u, ka tafi ruku'u kuma ka kama yin addu'a, to faqad karihahu al-Imam Malik, faqad karihahu al-Imam Malik, Imam Malik ya karhanta yin haka, kayi ruku'u kuma ba tasbihi kake ba a ji kana yin addu'a, to a wajen Imam Malik ka aikata makaruhi. Li hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma, saboda hadisin Abdullah dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala ku saurara, wa inni haqiqa ni nuhitu an hana ni an aqra alqur'ana, na karanta alqur'ani raki'an, ina halin ruku'u aw sajidan, ko ina halin sujada. Fa amma ruku'u, amma shi ruku'u, fa azzimu fihi ar-rabba azza wajal, ku girmama ubangiji mai girma da daukaka a cikin sa. Wa amma sujudu, amma sujada, fajtahidu fi du'a, ku yi kokari, ku yi ijtihadi, ku dage da yin addu'a a lokacin da kuka yi sujada. Fa qaminun an yustajaba lakum, ya dace a amsa muku. Wannan hadithin hadisi ne wanda yake Imam Muslim ya ruwaito shi hadisi na 479. To kaga wannan ita ce hujjar Imam Malik cewa a cikin ruku'u ba za a yi addu'a ba, sabida fa amma ruku'u fa azzimu fihi ar-rabb. Wa zahiru sani'il Imam al-Bukhari, zahirin abinda Imam al-Bukhari yayi shi kuma a cikin littafinsa, annahu yaqulu, shi kuma yana cewa, yana fada, yana cewa bi jawazihi, wato ya halatta yin addu'a a cikin ruku'u ma, wastihbabihi, da kuma mustahabbancin yin addu'a ma a cikin ruku'u. Kaga shi ya saba wa Imam Malik, shi Imam Malik yana ganin makaruhi ne yin addu'a a cikin ruku'u, ya kawo hadisi. Shi kuma Imam al-Bukhari, shi kuma a cikin littafinsa Sahih al-Bukhari ya nuna halaccin yin ainihin addu'a a cikin ruku'u, da kuma ma mustahabbi ne yin wannan addu'ar. Li'annahu aqada babu du'a, domin shi ainihin Imam al-Bukhari aqada babu du'a, ko aqada ya kulla babu du'a fil ruku', babin yin addu'a a cikin ruku'u, babi ne musamman Imam al-Bukhari ya kawo a cikin littafinsa, babu du'a fil ruku', babin da yazo na halaccin yin addu'a a cikin ruku'u. fa aurada fihi hadithu ummul mu'minin Aisha, sai ya kawo hadithin wato uwar mu'minai Aisha, Allah ya kara mata yadda. فأورد فيه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يكاو حديث أور مؤمنين عائشة الله يكارمت يده تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana fada fi ruku'ihi wa sujudihi a cikin ruku'unsa da kuma sujudarsa me yake fada tace yana cewa subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli sarki ya tabbatar maka ya Allah ubangijinmu godiya ta kace Allah ka gafarta mu kalmar allahumma ighfirli addu'a ce ko ba addu'a bace kuma na Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan a cikin ruku'u kuma yana yi a cikin sujada wannan ita ce hujja da makamar Imam al-Bukhari da yake ganin ya halatta mustahabbi ne ma a yi addu'a a cikin ruku'u shi kuma Imam Malik yace a makaruhi ne yin addu'a a cikin ruku'u me hujjarsa fa amma ruku'u fa azzimu fihi rabb na fatan gani wannan hadisi Imam al-Bukhari na subhanakallahumma hadisin na Aisha Imam al-Bukhari ya kawo shi hadisi na 700 da ainihin wato 94 qala al-hafiz al-hafiz ibn rajab wato al-hafiz ibn rajab al-hanbali fi sharhihi fath al-bukhari qala al-hafiz ibn rajab fi sharhihi fath al-bari akwai kuskure a nan ko fath al-bari na ibn rajab ne na'am kaga Ibn Hajar ya kamata ko kuskuren bugu masu littafin Al-Hafiz Ibn Hajar zai zaman toka qala al-Hafiz Ibn Hajar al-Hafiz Ibn Hajar fi sharhihi a cikin sharhin Fath al-Bari ya fada cewa amma du'a'u amma game da addu'a fir ruku'i a cikin ruku'u faqad dalla hadithu Aisha hakika hadithun nana Aisha yayi nuni akan haka alladhi kharrajahu al-bukhari wanda imam al-bukhari ya fitar da shi ha huna anan cikin sahihin littafinsa al-istihbabihi wannan hadisin yayi nuni akan mustahabbancin yin addu'a a cikin ruku'u wa ala zalika akan haka ne bawwaba al-bukhari ha huna imam al-bukhari anan yayi babi wa huwa qawlu aktharil ulama kuma wannan shine ra'ayin ko wato maganar mafi yawan malamai wa ruwiya an ibn mas'ud radiyallahu an arwayto daga abdullah dan mas'ud Allah ya kara masa yadda wa qala malik yukrahu ad-du'a imam malik yace an karhanta yin addu'a fir ruku'i a cikin ruku'u duna sujudi amma banda sujada wa qala al-hafiz ibn hajar shi ko al-hafiz ibn hajar ya fada fi fath al-bari a cikin fath al-bari qasad al-bukhari yace imam al-bukhari yayi nufi bi hadhal bab da kawo wannan babun al-isharata nuni ila raddi ala man kariha ad-du'a zuwa ga yin raddi ga wanda ya karhanta yin addu'a fir ruku'i a cikin ruku'u kamalikin kaman imam malik na fatan gane wa tawassata shaykhuna al-shaykh abdul muhsin al-abbad sai doktor ya ce amma akwai wani babban malaminmu da ake kira al-shaykh abdul muhsin al-abbad zadahu allahu sihatan wa imana ya ce Allah ya kara wa wannan malami lafiya ya kuma kara masa imani faqala shi da ya zo sai ya fada fi sharhihi li sunan abi daud wajen sharhinsa ga littafin sunan abi daud sai ya ce yajma'u fi ruku'i was sujud baina adh-dhikri wad du'a yajma'u shi mai sallah ya juma'u zai hada fir ruku'u a cikin ruku'u was sujud da sujada baina adh-dhikri wad du'a zai hada tsakanin zikiri da addu'a idan ka zo zaka yi sallah inji Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad yace idan mai sallah yazo sallah to ya hada guda biyun ya hada zikiri da addu'a lakin sai dai yakunu adh-dhikru fir ruku'i aghlabu sai dai zikirin ya fi rinjaye ya fi yawa a ruku'u waddu'a'u fi sujudi aghlab ita kuma addu'a a cikin sujada ta fi yawa jam'an bainal ahadith yace saboda hada tsakanin hadisan shi a wajen sa babu wani cin karo maganar Imam Malik da maganar ainihin wato abin nan wa na'am Imam al-Bukhari yawa to magana ta su shi sai ya shiga ciki tunda Imam Malik hadisi ya kawo an bayyana ya ce an hana shi yin karatun alqur'ani a ruku'u da kuma sujada sai ya faɗa ya ce amma a ruku'u ainihin wato ku girmama ubangiji a cikin sujada ku yi addu'a to sai shi a Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad sai ya ce to wannan hadithin sai ya dauke shi sai ya hada da hadithin Imam Al-Bukhari na subhanakallahumma hadithin Aisha subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli kuma an tambaye ta tace annabi yana yin ko ya ce ayi wannan a cikin ruku'u da sujada da haka sai yake ganin ba wani cin karo a ruku'u zaka yi zikiri kai addu'a a sujada zaka iya yin zikiri kai addu'a sai dai ka sani yin zikiri a cikin ruku'u yafi yawa sama da yin addu'a yin addu'a a cikin sujada tafi yawa sama da yin zikiri an bayyana fiqhun sa an gane ko wa min al-adhkar ath-thabitah fi ar-ruku' daga cikin azkar waɗanda suka tabbata yin su a ruku'u na daya akwai subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim na biyu subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh na uku allahumma laka raka'tu wa bika amant wa laka aslamt wa alayka tawakkalt anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa lahami wa dami wa mukhi wa asabi lillahi rabbil alamin na hudu subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama wannan duk wanda ka dauka ka dinga yin sa a ruku'u kai aiki da sunna domin kowanne hadisi yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam abuna kuma shi ake kira ikhtilafut tanawwu ka dinga nau'anta wata ran kai subhana rabbiyal azim wata ran kai subuhun quddusun wata ran kai wannan ka dan dinga caccanzawa wa amma tashahudul awwal amma game da yin addu'a a tahiyar farko falam yarid fi sunna ma yadullu ala du'a fi bai zo ba a cikin sunna abinda yake nuni akan yin addu'a a cikin tahiyar farko bal warada ma yadullu ala tarki bal ma abinda yazo yazo ne yana nuni akan barin yin addu'a a tahiyar farko da aka ga anan doktor ya wafaka wa Abul Hasan Ash-Shadhili mai iziya cewa a tahiyar farko makaruhi ne kai addu'a iya tahiyar kawai zaka yi ka miƙe to ko lalle in ka tsaya kai wata addu'a bayan tahiyar farko to baka da dalili akan haka sai ya ce wa huwa hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu shine hadithin Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda fi wasfi salatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wajen sufanta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qal sai ya ce thumma in kana fi wasati salat sannan manzon Allah ya kasance in yazo rabin sallah ma'ana yayi raka'a biyu a sallah mai raka'a hudu shine rabin sallah yazo tsakiyar sallah nahaba miƙewa yake hina yafurugu min at-tashahhud lokacin da ya gama ainihin wato tahiya wa in kana fi akhiriha idan ku ya kasance a ƙarshen sallah yake tahiyar ƙarshe da a sai addu'a ba'da tashahhudihi bayan yayi tahiyarsa bima sha'a an yi du'a da abinda ya so yayi addu'a thumma yusallim sannan sai ya sallama sai dai wannan hadisin dha'ifi ne akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da shi a mujalladi na 1 shafi na 459 wa Tirmidhi Imam Tirmidhi shima a mujalla shafi na hadisi na 366 wa takallama alaihi al-Albani fi asli sifatis sala Sheikh Nasiruddin al-Albani ya tattauna yayi magana game da ingancin wannan hadisin a cikin asalin sifatis sala ka duba shafi na ainihin wato shafi na 831 da kuma shafi zuwa shafi 832 wa da'afahu ya kuma raunana wannan hadisin har wa yau fi silsilati dha'ifa a cikin silsila dha'ifa hadisi na 5624 da haka wannan hadisin na Abdullahi dan Mas'ud da yake nuna cewa ba za a yi annabi baya yin addu'a a tahiyar farko sai a ta ƙarshe to hadisin ta fuskar isnadi bai inganta ba sai dai qalabul qayyim ibnul qayyim rahimahullah yace wa kana yukhaffifu hadha at-tashahhud jiddan annabi ya kasance yana sassauta wannan tahiyyar ta farko kware da gaske baya tsawaita ta hatta ka annahu ala radfi har kai ka ce kamar yana kan garwashi abinda yake mai zafi shine radab wa hiya alhijaratul muhamma shine wato kamar tsakuwar da aka gasa ta a wuta wato tsakuwar da tayi zafi a wuta to kai ka ce akan ta yake saboda wato yanda baya dadewa nan da nan zai gama da yayi tahiyya sai ya miƙe baya dadewa a tahiyyar farko walam yunqal anhu fi hadithin qad kuma ba a ruwaito ba daga gare shi a cikin hadisi ko da guda daya annahu sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla alaihi yayi wa kansa salati a tahiyyar farko wa ala alihi yayi wa iyalansa salati a tahiyyar farko tashahudul awwal a tahiyyar farko ko da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito cewa annabi yana yi a tahiyyar farko ba wa kana la yasta'idhu fihi kuma ya kasance baya neman tsari a cikin tahiyyar farko min azabil qabr daga azabar kabari wa azabin nar da azabar wuta wa fitnatul mahya wal mamat da fitnar rayuwa da ta mutuwa wa fitnatul masihid dajjal da kuma fitnar dujjal wayannan duk annabi baya yin su a tahiyyar farko kaga kenan baya yin wata addu'a iya tahiyyar yake yi ka duba zadul ma'ad fi hadhihi khairul ibad ainihin wato bugon darul ma'rifa beirut ta hakikin doctor khalil shayha daba'a ta biyo duk ga shafukan nan ya fada wa amma tashahhudul akhir amma game da tahiyyar karshe fa yushra'u du'a'u to shi kam an shar'anta yin addu'a aqibahu bayan tahiyyar karshe ba'da salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam bayan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati li qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo sallallahu alaihi wasallam fa idza qa'ada ahadukum idan dayan ku yi zaman tahiyya falyaqul attahiyatu lillah to ya karanta tahiyya ila an qala har zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma yatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilay sannan ya zaba addu'a da tafi kayatar da shi tafi burge shi fa yad'u yayi addu'a da ita a ina a tahiyyar karshe wa amma isti'adha amma game da maganar isti'adha da shi malam mai iziya Abul Hasan Ash-Shadili yace ita ma makaruhi ne yinta fa waradat aidan anin nabi sallallahu alaihi wasallam malam yace to ita ma tazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yin isti'adha din a cikin sallar farilla an bayyanta ko ka duba ainihin wato Abdul Razzaq a cikin al-Musannaf ya ainihin wato kawo hadithin hadithi na 2554 haka Ibnul Munzir a cikin al-Awsat mujalladi na 3 shafi na 87 sahahul albani fil irwa haka Sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin Irwaul Galil ya inganta hadithin hadisi na 341 da haka kenan wannan maganar isti'adha a cikin sallah ita ma ta tabbata wa amma al-basmala amma game da yin bismillah fa taqaddama hadithu ummul mu'minina ummu salama hadisin uwar mu'minai ummu salama Allah ya kara mata yadda ya riga ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi salah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu a cikin sallah bismillahir rahmanir rahim ya karanta bismillah wa addaha aya ya kuma kirgata a matsayin aya wannan hadisin imam abu daud ya fitar da shi ainihin wato hadisi na 4001 Imam Tirmidhi hadisi na 2928 sannan Sheikh Albani a cikin Irwa ya inganta hadisi na 343 to yanzu kafin mu ci gaba cikin abubuwan da Malam Hassan Ash-Shadili ya kawo yace makaruhi ne wayanne ne wanne ne a cikin su ba makaruhi ba addu'a bayan kabbara harama da me kuma addu'a cikin ruku'u ba makaruhi bace sannan me na'am ta'awizi da basmala da kuma me aidan bai kawo tahiyyar karshe ba to wani abu ne wanda yin sa din babu dalili
ba addu'a bayan tahiyyar farko
yin addu'a bayan tahiyyar farko amma duk sauran akwai hadisi akan su ko fa'ida malai yace ga wata fa'ida fi hukumin du'a'il jama'i ba'da salah ina hukuncin yin addu'a ta jam'i bayan an idar da sallah yanzu liman yayi sallama sai kuma ya juyo ko bai juyo ba ce salati goma ga annabi qul huwallahu kafa uku ko ce da bismillah tahiyya bakin salihina bismillah 19 ya ladi 129 li'ila fi kafa uku ina fata an gane to wannan ita ce yana ba ku umarni kuna yi to ina hukuncin yin addu'a ta jami'i ma'ana shi yayi muku jami'in sallah ya bari kowa ya gama azkar din sa ya abinda zai sai kuma ya juyo ya dinga yi muku wani jami'in na addu'a mala yake cewa wala yushra'u du'a'u ba'da salami min as-sala ba amma shar'anta yin addu'a ba bayan sallama daga sallah mustaqbil al-qibla mutun yana kallon al-qibla ma'ana yayi sallama bai ma ba juya al-qibla baya ba ya ci gaba da yin addu'a awul mamumina ko kuma mamu la'anna zalika domin yin hakan lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam aslan asali baya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala rawa anhu bi isnadin ko wala ruwiya anhu ba kuma ruwaito ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin sahihin wala hasanin da isnadi wanda ya kai matsayin has sahihi ko kuma hadith wato isnadi hasan ka duba zadul ma'ad na ainihin wato ibn al-qayyim qala shaykh al-islam ibn taymiya shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullah yace wa amma du'a'ul imam amma game da addu'al liman wal mamumina da mamu jami'an gaba ɗayan su aqimat salati bayan idar da sallah wa hadha la rayba wannan babu wani kokonto annan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yafa'alhu annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba fi aqabis salawatil makatuba a bayan sallolin farilla ba wanda zai kawo maka inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci sahabbansa bayan idar da sallah suka yi addu'a kama kana yafa'alul azkaril ma'thura anhu kaman yanda ya kasance yana yin azkar wadanda wato zikiran nan da aka ruwaito daga gare shi wa man istahabbahu min al-ulama wanda yace mustahabbi ne wanda ya so yin addu'a bayan an idar da sallah min al-ulama al-mutaakhirin ma'ana wa man istahabbahu duk wanda yace mustahabbi ne yin wannan addu'ar ta jami'i din min al-ulama daga cikin malamai ne al-mutaakhirin na karshe a malaman farko magabata babu sai dai a malaman karshe fi adbaris salawatil maktuba a bayan sallolin farilla balaysa ma'ahum fi zalika sunna to su ma wa'inda suka ce mustahabbi ne a iya yin addu'a bayan an idar da sallah liman ya jagoranci mutane a addu'a to malai yake cewa su kansu ba su da sunna akan haka ba su da hadisi ko kwaya ɗaya da za su iya kawowa su ce ga madogara daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna cewa bayan an idar da sallolin farilla kuma a yi wa mutane jam'in addu'a illa mujarrada kauni du'a mashru'an iya hujja su kawai ayi addu'a an shar'anta ta na ba ta gane da haka in kace babu sai a ce okay addu'a kake so kace ba kyau kenan ka san mas'alolin yanda suke kana cewa a'a addu'a a daidai wannan gurin inda kuke yi ba daidai bane sai a ce ka ji su ko ba sa san addu'a ka ji addu'a ce ba kyau sai gaba ɗaya sai a dauki maganar kuma sai a kai ta inda ba nan ne muhallin ta ba kai ba cewa kai addu'a ba ta da kyau ba a'a ka ce a koma maganar mai alhaji waye kifa inda amrihi wa nahyi yanzu ba din rigimar da ake mutane ake yi da mutane ba maganar Abdurrahman al-Akhdari ce fa da mutane ba su so shi Abdurrahman al-Akhdari cewa yayi waye kifa wai me waye kifa ya tsaya inda amrihi inda aka umarce shi kai ya wuce to yanzu kan waka cewa mutane kar a wuce din a koma maganar mai ahalari to kuma kai ne ka zo da wani abu sabo an bayyanta sannan a can gaba malam Abdurrahman al-Akhdari bai sace bai gaji bai kuma cewa wala yahillu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukuman lahi fihi bai halatta ba mutum ya aikata wani aiki da sunan addini har sai ya san menene hukuncin Allah akan wannan abu to yanzu na tabbatar ma duk masu yin wannan din inda zaka ce to da Allah kana so a kare ka ina dalili a wannan littafin zaka samu kana so ka je ka duba a wannan littafi ne da kuma hujjojin ko kuma a baka dalilai da hujjojin yin haka hujjojin dai shine kamar yanda malai kawo kawai addu'a ai tana da kyau an bayyana in ka samu mai kokari sai ya ce ya Allah ya ce wa idza faragata fansab wa ila rabbika farjab sai ka rasa kuma ina magana sallah take anan fa idza faragata daga me idan ka gama ka kare fargab kai kwadayi in ka gama me kuma wanda zai fassara hakan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin shi yazo da alam na sharaha shi ya kamata wa idza faragata fansab wa ila rabbika farjab din ya nuna ta aikace ko ya karantar da ita ina fata an gane saboda haka babban matsalar shine ya kamata da wasu suke gani za su iya cewa wato ma'ana wasu suna ganin addinin nan akwai ya kamata ma'ana mutum kawai zai iya zama ya ce ai ya dace a dinga yin kaza ai ya kamata ai kaza amma in har ka yadda cewa addinin nan yanzu sallan nan da kake yi in isha'i ce kana yin taraka'a hudu kuma raka'a farko kai karatun fatiha da sura kai ruku'u ga abinda zaka faɗa a ruku'u ka dago ga abinda zaka faɗa ka tafi sujada ga abinda zaka ce ka dago ga abinda zaka faɗa a tahiyya ga abinda zaka faɗa in ka zo zaman tahiyya ga abubuwan da ake so ka faɗa in zaka yi sallama ga lafazin da zaka yi amfani da shi na yin sallama ka fita daga sallah bayan ka idan da sallah ka yi sallama ga azkar da aka ce ayi duk a gaya ma komai daga farkon sallah tun daga tsarki shigarka ban daki alwala har a zo sallah duk a yi ma bayani sai wannan maganar addu'a bayan an yi sallah ita kadai ce malamai za su yi rowa su ki faɗa ka duba tun daga ahalarin naka ya kawo bayanin sallah shi ma ya yi bayani mai tsawo akan sallah ya kawo farillan sallah mustahabban sallah da sunnonin sallah a bai kawo shi ba in ka shiga ishimawi haka da sauran littafan da in ka bi su to ya za a ce abu ne addini kuma ga littafan nan su muke koyan addini a ciki kuma babu a ciki ko ba da baka ce haka sai a ce baka san addu'a Allah ya sa mu gane to shine sai malai yake cewa wa huwa aqibus salawati yakunu aqrabu ila al-ijaba sai su ce ai addu'a shar'antacciya ce kuma ita addu'an nan bayan an idar da salloli ai tafi kusa da amsa wa hadha alladhi dhakaruhu mana yace wannan hujjar da suka ambata kadi ita barahu shari'u shari'a ta yi la'akari da ita fi sulbi salati amma a cikin sallar kan kai sallama an gano cewa lalle a cikin sallah mutum ya fi kusa da ubangiji shi yasa aka ce a cikin sujada ka dage da addu'a a tahiyyar ƙarshe ka yi addu'a to sai ka ƙi yin addu'o'in da ya kamata a cikin sujada ka ƙi a tahiyyar ƙarshe sai kuma gurin da ba nan aka ce ka yi ba ka riga ka gama sallar domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda bawa ya fi samun kusanci da ubangijinsa a ina ne a sujada to duk addu'o'in a nan za a yi su sai ba kai ba kuma sai ka dawo inda ba anan aka ce a yi su ba ba anan aka ce ka fi kusa da ubangiji ba sai kuma ka maida addu'a can gurin to shi yasa sai malai yake cewa duk da suna cewa addu'ar shar'antacciya ce eh haka ne kuma suna cewa yin addu'ar wato aqibas sala bayan an idar da sallah kamar ita ta fi kusa da amsawa to sai malai yace wa hadha alladhi dhakaruhu wannan abin da suka ambata kadi ita barahu shari'u shari'a ta yi la'akari da wannan abin amma fi sulbi salati a cikin sallah kan kai sallama fa du'a'u fi akhiriha qabala al-khuruj minha mashru'un yin addu'a a cikin sallah kafin ka fita daga cikin sallar ma'ana kan kai sallama mashru'un an shar'anta masnunun sunna ne wato bis sunnatil mutawatira kuma sunnan ma mutawatira ce wa bil ittifaqil muslimina kuma duk malaman musulunci sun yi ittifaqi sun hada akan cewa yin addu'a kafin ai sallama a tahiyyar karshe anan ake yi ba bayan an yi sallama ba والمصلي domin shi mai salla yunaji rabbahu yana ganawa ne da ubangijinsa fadduau dan haka yin addu'a rubuta application ka tura hina izin adidi wannan lokacin munasibul lihalihi ya dace da halin da mutum yake ciki an ce almusalli yunaji rabbahu mai salla yana tattaunawa yana ganawa ne da ubangijinsa to ai dai kamata ya roke shi sai bayan sun gama gaganawar an bayyana ga kaga gwamna kaje ka gaya masa matsalolin ka yadda ka fito ina fata an gane dan haka ubangiji madaukakin sarki kana ganawa da shi a daidai lokacin gana nan ne yafi kusa da ka gaya wa Allah bukatunka ina fata an gane amma idan sarafa ila nas amma idan mutum haye sallama ya juyo wajen mutane falaysa mawdinu munajatin lahu to wannan gurin ba gurin ganawa bane da ubangiji wa innama huwa mawdinu dhikrin lahu wa thana'in alayhi yanzu akai idar da sallah to yanzu muhallin zikiri ne da yabo ga Allah kana idar da sallah shi yasa in an idar da sallah ma ba a yi ma shiru ba aka ce zaka ce astaghfirullah 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 sauna sau uku اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام bayan kai wannan aka ce kai la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wa la na'budu illa iyyah lahu alni'ma wa lahu alfadl wa lahu athna'ul hasan la ilaha illa allah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha alkafirun la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayt ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اكاتيك كرنت آية الكرسي كرنت قل هو الله كي فلكي كي ناسي دبان كاغم وانا كي تسبيهي تلاتين دا اكو تحميدي تلاتين دا اكو كبرا تلاتين دا اكو كتكي دا لا اله الا الله وين ننسو اكساكا واتو انبا اي هنك اللي بشيطان كاغا سي واند النبي يتي اي دي سي غبا ايسو yanzu duk wayannan masallacin da ake yi wa nana wannan akallu shay'in da ake shine jan charbi da an yi wannan tasbihan sai kuma ya juyo sai yana zazzare muku ido sai ya dinga ba ku umarni duk wayannan kaya ga sunan duk an yi bayanin su to wayannan su ne ake yi bayan an yi sallama a sallah an fahimta makaruhatun ukhra mala yace ga wasu abubuwan ki a cikin sallah wato wasu makaruhai a cikin sallah alal musannif wa yukrahu as-sujud alal bisab an karhanta yin sujada akan shimfuda wal mindili da hankici ko hankacin wa nahawihi da makamancin sa wa ala qarafil kum haka an karhanta yin sallah a gefen hannun riga ko mutum yana da malin ya zube daidai wajen hannun riga ko kuma yana da irin katuwa riga mai babban hannu yayi sujada a gefen hannun riga shine tsaraful kum waliltifatu li ghairi darura haka makaruhi ne yin waiwaye a cikin sallah ba tare da larura ba watashbikul asabi'i haka makaruhi ne a sallah mutum ya dinga sassarƙafe ƴan yatsunsa tashbikul asabi'i shine haka wa'annan su shiga cikin wannan tashbikul asabi kenan kaga akwai wani nau'i na wasa to a ina yaushe zaka kana zaman tahiyar in zaka kana zaman tahiya kaga hannunka ɗaya yana kan cinyar dama ɗaya yana kan ta hagu to a yaushe ka samu damar yin haka in kana tsaye ne hannunka yana rike in ka dago to yaushe ka samu dama a wani munasibar har ka samu damar yin hakan dan haka yin hakan wani wasa ne ya shigo cikin sallah da haka makaruhi ne yin tashbikul asabi wa farqa'atuha da kuma mammatsa su wa farqa'atuha shine ka dinga danna su suna kas an bayyana da ga mutun yana sallah ko kuma da hannunsa guda ɗaya haka sai ga mutun yana haka ko wannan shine farqa'atu da za a ce masa da Hausa ne kwararrabawa Na'am. Lankwasa ƴan yatsu. Wasu kuma haka suka ce ma. In ka jashi ya dinga ƙaran. Duk shine farka atuwa. An fahimta. Wala abathu bi khatimihi da kuma yin wasa da zoban sa. Kila ya sa akwai zobe a hannunsa ya dinga wasa da shi. Aw bi lihiyatihi ko ya dinga wasa da gemun sa yana sallah. Wata gamidu basarihi haka makaruhi ne ya dinga rintsi idanunsa yana sallah kawai sai ya rufe ido. Warab'uhu ila sama haka makaruhi ne ya dinga daga kansa sama yana kallon sama yana sallah. Wa dammul qadamain makaruhi ne ya dinga hade kafafuwansa guda biyu mai kai dan buda saka sai ya hade. Wa wad'ul yadi ala al-khasira makaruhi ne dora hannunsa akan kwankwasansa. An fahimta? Dora hannunsa haka akan kwibinsa na dama ko na hagu. Wa tahdithun nafsi bi umuri dunya da zancen wato duniya wato zancen zuci shine tahdithun nafsi da zancen nafsi wato hadithun nafsi zancen zuci bi umuri dunya game da abin da ya shafi al'amuran duniya. Wa hamlu shay'in da daukan wani abu bi kummin da hannun riga au famin ko baki dukkan abin da zaka dauka wanda zai dan dauki hankalinka a hannun rigarka ne an bayyana agogo zai iya shiga ciki waya za ta iya shiga ciki duk abubuwa ne waɗanda za su iya daukan hankali au famin ko mutum ya sa wani abu a bakin sa. Wassalatu bi tariqi man yamurru baina yadai haka makaruhi ne mutum yazo ya kabbarta sallah ya tada sallah ta kan hanyar da akwai masu wucewa ta hanya kuma kila bai sa sutura ba wannan shi ma makaruhi ka datsa hanyar da mutane suke wucewa ba sutura kawai ka tada sallah. Wa qatlul barghuth da kashe kudin cizo wal qamlati da farkwata fil masjidi a masallaci wannan shi ma makaruhi. Zakara al musannif huna iddatu umur mawallafin littafin ya ambaci al'amura da dama anan yukrahu fi'luha wanda aikata su makaruhi ne lil musalli ga mai sallah. Nuridu hadha mu kawo maka su bi adillati hadda dalilan su. Na farko as-sujud ala ghairi a'dha'i sujud yin sujada ba akan gabobin sujada ba wannan makaruhi ne a sallah. An ibn Abbas radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin ko an asjuda ala sab'a manzo Allah yace an umarce ni nayi sujada akan gabbai guda bakwai. La akuffu sha'ara kada in tare ko in daure gashi wala thawban ko in tattare tufafi na yanda zan tafi sujada in bar gashi na ya tafi sujada in bar riga ta tafi sujada. An fahimta? To kar a same ka kayi sujada ba akan waɗannan gabobin guda bakwai ba. Lalle in zaka yi sujada wannan gabban guda bakwai a su ne zaka yi sujada. Mun sha karanta su goshi da hanci daya tafukan hannaye guda biyu kagan ka hada uku kenan guyoyin guyoyin kafa guda biyu in ka hada biyar kenan gefen ƴan yatsun kafa guda biyu in ka hada bakwai to waɗannan wuraren su ne wuraren da ake so su taba kasa su yi sujada. Al-iltifatu wannan hadisin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da hadisi na 812 Imam Muslim hadisi na 490. Al-iltifatu li ghairi haja haka ma makaruhi ne yin waiwaye ba tare da bukata ba in akwai larura ko bukatar da za ta sa mutum ya waiwaya to babu laifi. An ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha an karbo daga uwar mu'mine Allah ya kara mata yadda tace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-iltifatu fi salat Nana Aisha tace na tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam game da waiwaye a cikin sallah. Fa qala sai ce huwa ikhtilasun wata fusga ce da fauta yahtalisuhu ash-shaytan da shaydan ke fusga min salatul abdi daga sallar bawa. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 751. Fa in kana lil haja amma waiwayen in akwai bukatar da ta sa aka yi shi fala ba'sa babu laifi. Li hadith Jabir radiyallahu an sabida hadith Jabir Allah ya yadda shi kana yace ishtaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rashin lafiya fa sallaina wara'ahu sai muka yi sallah a bayan sa wa huwa qa'idun yana zaune faltafata ilaina sai ya waiwayo wajenmu fara'a na kiyaman sai ya ga mu mu kuma tsaye muke fa ashara ilaina sai mana ishara yayin mana nuni faqa'adna yace mu zauna sai mu wa muka zauna innama ju'ila al-imamu li yutamma bi ko idza kabbara fakabbiru wa idza harzuwa wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza salla jalisan fa sallu julusan ajma'un wannan hadisi imamu imam muslim ya rawaito shi hadisi na 413 tashbikul asabi sai kuma wannan sassar kafa yan yatsu din an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza tawadda ahadukum fi baiti idan dayanku yayi alwala a gida thumma atal masjida sannan yazo masallaci kana fi salatin to yana cikin sallah hatta yarji a har ya koma gida fala yaqul hakaza ai fala yaqul bima alqawlu huna bima alfi'l ai fala yaf'alu hakaza kada yayi haka wa shabbaka baina asabihi sai manzon Allah ya sarka tsakanin yan yatsun sai ce to kada mutun yayi haka wannan hadisin imamu al-hakim ya rawaito shi mujalladi na 1 shafi na 200 ko hadisi na 206 sannan albani a cikin sahihul jami ya inganta hadisin hadisi mai lamba ta 455 wara abnu umar radiyallahu anhu rajulan yusalli billahi dan umar ya ga wani mutum yana sallah wa huwa mushabbikun ya sassar kafe yan yatsunsa fa qala sai ce da shi tilka salatul maghdubi alaihim wannan sallar waɗanda aka yi kushi da su kake wannan sallar da kai irin ta waɗanda Allah ya yi kushi da su ne wa waradat fihi ahadithun marfu'a akwai hadisai wanda aka ce an daukaka su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam game da mas'alar tashbik sarkafa yan yatsu la tasihu sai dai basu inganta ba wancan hadithin ibnu abu daud ya rawaito shi hadisi na 993 sannan albani ya inganta wancan asar din na abdullahi dan umar a irwa'ul galil ainihi wato hadisi na 380 amma hadisai cewa an marfu'ai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yace la tasihu basu inganta ba wa an shu'ba maula ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga shu'ba wani bararren bawa ne na abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda kale yace sallaitu ila jambi ibn abbas yace wata rana nayi sallah a gefen abdullahi dan abbas fa qa'atu asabi'i sai na dinga matsayin yatsuna suna kara din nan ko ina jan su suna kara falamma qadaitu sala da na idar da sallah kale sai yace la ummalak amma kai dan tsuntuwa ne ko fassarar da zan muku ta kai tsaye kawai kenan shine la ummalak amma kai dan tsuntuwa ne ko tafqa'u asabi'aka wa anta fi salah ka dinga wasa da yan yatsunka kana matsa su kana jan su suna kara kuma kana sallah wannan asar din hasan ne ibnu abi shayba ya fitar da shi a cikin al-musannaf mujalladi na 1 shafi na 72 hasanahu al-albani fi al-irwa mujalladi na 2 shafi na 90 ko hadisi na 99 to zamu tashi al-abas bil khatim aw al-lihya aw nahwiha saboda lokaci yayi insha Allah abinda muka karanta ya zama jidiyar labarin mulada kuskuren da muka yi kotun tukar harshe Allah madaukakin sarki ya kai mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.